tambaya ta farko game da shari'a ta halatta in mutum ya sayar da kaya wanda shine ke da mulkin waɗannan kayayyaki da kudi 2,000 bisa bashi 2,200. Mun ce ya halatta bisa bayanin wasu malamai, musamman manyan malamin Saudiya kamar Sheikh bin Baz, Fauzan, sun ce wannan shi ne ake kira albayu bi taqsit. Ba ka da karfin biyan kudi nan da nan, amma an baki wata ɗaya, biyu, uku, saboda haka, saboda jinkirin nan an ce ba laifi, mai kaya ya kara. Ta, amma akwai wasu malamai waɗanda suke gane wannan shi ma nau'i ne na riba, amma an ce magana mafi inganci domin akwai hadisi wanda suke dogara gare shi, shi ne hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa naha an bay'ataini fi bay'atin, ya hana ciniki biyu akan abu daya. Ciniki biyu wasu malamai sun fassara cewa wannan hadisi manansa da annu 2,000 bisa bashi 2,200, amma wasu malamai suka ce ba wannan ita ce fassarar hadisi ba. In mun koma sharhin bulughul maram wanda ake kira tufatul kiram na Dr. Luqman Salafi, ya yi wannan bayani, ya zo da fassara mai inganci akan wannan hadisi. Saboda haka an ji wani malami ya ce riba ne, to akwai waɗanda suke da wannan fahimta, kun gane ku, amma an ce fahimta mafi kyau ba shi ba. Bai'u bi taqsit, mutum ya saye abu ya dinga biyan kudi kadan-kadan saboda ba yi da karfin biyawa cikin lokaci daya. Malamai suka ce ya halatta, karin da aka yi akai ya halatta, amma mu hada wannan ciniki da na banki kuskure ne, kuskure ne, domin alamarin banki daban, kasuwanci daban, kuma addini ba da ankali ba. Domin riba na banki nau'uka ne daban-daban. Daga cikin nau'uka, in mutum ya ci bashi 200,000 ya biya mai 225,000, waɗanda suke karba 25% kenan, wasu 30% sama da haka. In za ki mayar na yi wa cikin shekara biyu, amma sai an yi kari, to wannan riba ne ba makawa. Ko a cooperative da ake yi, a kara wani, an baki kudi, an ce in za ki mayar za a kara wani a kai, saboda mai bashin nan da aka baki. Kuma ka'ida ita ce kullu qardin jarra naf'an fawa riba, duk bashin da mutum ya ci aka samu wani amfani a karkashin wannan bashi, riba ne. Mu kiyaye, amma wannan ciniki ne. Saboda haka kada mu hada abu biyu, banki na riba a baki kudi a yi kare a kai, ko kuwa ki ajiye kudi a yi kare, ki boye kudi a wurin ya karu, misali bayan shekara ɗaya ko wasu watanni, duk wannan riba ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani a kansu. Saboda haka kada mu yi amfani da ankalinmu mu hada alamarin banki da alamarin ciniki. Allah ta'ala ya ce wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, mun halatta yin ciniki kuma mun haramta mai cin riba. Tambaya ta biyu game da wanda ta ce ana bukatan wasa tsakanin ma'aurata, amma halin da miji baya ciyar da matansa, shin za a yi wasa da shi? To, wasa da yin wa kun san ba zai yi ba ko? To, amma ba laifi ki jawo